أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلوات ربي وسلامه على أعظم خلق الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه عباد الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الأرض إلى الله. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإخلاصا وتوفيقا وسدادا يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكان يبو دغوديا ماستار نيوا مرسا إياكا سن تبتغ الله سبحانه وتعالى wanda Allah cikin hikimar shi ne da ikon shi da kaddarawar shi ya ba mu damar ci gaba da darasin mu na sirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda muke cikin wannan littafin mai albarka Nabiyur Rahma wallafar wato professor Muhammad Thani Umar rijiyar lemu Allah mashi gafara. Idan ban manta ba, satin da ya wuce mun yi darasi na farko a wannan littafin, wannan shine darasi na biyu insha Allah. Yau muna ranar Litinin 19 ga watan Zulqa'ada shekara ta 1445 Hijriya, wanda shine dai 26 ko 27 ga watan 5 watan Mai shekara ta 2024 miladiya in sahat. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana gamakatar da faɗin gaskiya da aiki da ita da ɗaukan durusu darussa da ke da bai a cikin rayuwar annabi Muhammad da ibar da lura wato mai aiki da shi. Yau insha Allah za mu tashi darasi na biyu, inda malam ya yi mai titar ɗin darasin ya ce nasabuhu wa qissatu zawaji Abdullahi wa qissatu zawaju Abdullahi bi Amina, dangantakar annabi sallallahu alaihi wasallam, liyar din annabi sallallahu alaihi wasallam da tarihin auren Abdullahi baba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Aminatu mamma annabi sallallahu alaihi wasallam. Yau shaka ya aure tarihin auren nasu ko malam yace ma wa Muhammad bin Abdullahi, shi dai sunan shi Muhammadu dan Abdullahi bin Abdul Muttalib dan Abdul Muttalib bin Hashim dan Hashim bin Abdul Manaf dan Abdul Manaf bin Qusay dan Qusay bin Kilab dan Kilab bin Murra dan Murrata bin Ka'b dan Ka'b bin Lu'ay dan Lu'ay bin Ghalib dan Ghalib bin Fihr dan Fihr bin Malik dan Malik bin Nadri dan Nadri bin Kilana dan Kilana nam bin Huzaima dan Huzaimata bin Mudrikata dan Mudrikata bin Ilyas dan Ilyas nam bin Mudarrin dan Mudarrin bin Nidarin dan Nidar bin Adnan dan Adnan wa Adnan min waladi nam Isma'il. Shi kuma Adnan yana daga cikin wato ɗiyan annabi Isma'il. Wa Isma'il huwa bin Ibrahim alayhi wassalam, shi kuma annabi Isma'il da annabi Ibrahim tsira da amincin Allah ya tabbata gare su da shi da baban shi. Nan kamar yadda muka hulli a cikin darussan baya, wato sira silsila a ce ma silsila sunan ma'aihuwa kakannu kakannin Rasulullah, zaka gani an kawo shi a littattafan sira kashi 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 nawa, kashi uku.
kashi na farko malaman sira da tarihi ya tabbatar haka ne daidai ne ingantacce ne an samu ittifaki kan shi shine daga Muhammad bin Abdullah zuwa shi wannan wane ne Adnan kakan shi na 25 ne ko na 20 ne ko zuwa Adnan din nan an tabbatar wannan sira ta yarda da shi sira kashi na biyu kuma daga Adnan zuwa wa Isma'il nan akwai ikhtilafi akwai sabanin malamai a cikin shi kashi na uku shi kuma daga Isma'il zuwa Annabi Adam daga Ibrahim zuwa Annabi Adam wannan daman wato akwai ma sabani malamai ba su yarda da shi ba an gane ko to wannan kaga yadda ake kare nisba Annabi sallallahu alaihi wasallam har aka samu kakan shi na kusan 25 haka a silsila wanda an yarda da shi kasan su wane ne wato kakanni Annabi sallallahu alaihi wasallam ba dan menene ba kaita nasaba ko kuma alfahari ala sabil misal a sanin kai kakanninka amma a sanin kakannin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da kyau dan ka san wane ne manzanka ka san wane ne tsitsan shi daga ina ya mutu su wane ne kakannin shi su wane ne iyayen shi anan da yace ma wa Adnan min walad Isma'il shi Adnan yana daga cikin diyan Isma'il kenan nan ba yana nihin badan shi kaggak ai yanzu diyan zaka ga an ce bin kenan kak wane shi ya aiwa ne amma an ci wane min waladi kaza takan yi shi ya aika kuma takan yi cikin shi ka shikokinka ne an gane ko tunda duk diyan ta maza sunan diyanka suke dan danka na miji danka ne shine wani wato sha'ir yake cewa banuna banu abna'ina wa banatina banu hunna lirijalin aba'idi diyanmu wanda zan mu ce diyanmu ne mai alfarin da su su ne diyanmu maza yace wa banatuna su kuma diyanmu mata diyansu diyan wasu maza ne can na nesa kenan baka cewa kai tutiya da diyanmi diyan mace to shi yasa kenan silsila an aka ce min waladi kaza shi yasa in zaka yi addu'a ka ce Allahumma ghfir li walidina kaga ka ce duka uwayenmu ka hada su waka sai ka ce ashida da duka suna tahiya cikin walidai an gane ko kenan silsila ce wanda in ka lura danka danka inda yau namiji ne yana cin gadanka misali a ce kai yanzu sai ka mutu ko kuma ka aihida sai ya mutu da kan ya mutu ya aihi wani da jikan ka ko shi ma jikan naka kan ya mutu ya aihi wani da duk kai kana da tsoho mai ran karfi kaki mutuwa an gane ko ya aihi wani da jikan danka ko jikan danka ma ya aihi da jikan danka jikan ka ko kama kunnanka to a ce duka wa'annan diyan sun mutu kun baka da wani sai shi wannan kama tattaba kunne ko to yana cin gadanka saboda danka ne dinar ne shine yace ma min waladi Isma'il shi kuma Isma'il dan Annabi Ibrahim alayhi salam sai yace allazi ra'a abuhu Ibrahim alayhi salam fi manamihi annahu yasbahu shi wannan Isma'il din wanda baban shi Ibrahim alayhi salam ya gani a cikin mahalci yana yanka shi fastaslama li amrillahi sai suka mika wuya ga al'amarin ubangiji fa fadahu Allahu bismihi azim sai Allah ya fanshe shi da wani abin yanka mai girma wannan tarihi Isma'il alayhi salam da Annabi Ibrahim mun shayin shi a cikin siyar din mu haka ne ko zan bi shi lamha bayan duk ya maida shi can an yi Ka'aba an gina Makka sun zauna Makka ko to ka san shi mahulkin annabawa gaskiya ne kamar umurni ne ake masa a mahulki an gane ko mahulkin Annabi gaskiya ne kuma umurni ne ake maka cikin mahulki Annabi Ibrahim sai ya gani mi yana yanka dan shi an gane ko yaro karami falamma balagha ma'ahu sa'aya qala ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuk fanzur ma za tara yace digo hawai karamin yaro ya bunayya kace uba yace ya bunayya ya dan dana a Hausa ma yace ya dan dana yake yanzu dai ka san dai misali wannan malam Sufyan baban shi bai ce ya kai dan dana abin ya dai girma dai duk da dai uba dai yaro bai girma gaban shi haka ne ko amma da kaji an ci ya kai dan dana ka san menene karami ne ko ba wani babba bane ba irin wannan wanda zaka ce babba ne haka yace ya bunayya ya kai dana dan dana haka inni awa fil manami anni as inni awa fil manami anni as ba ko ni na gani a cikin mahulki ina yanka ka sai ce fanzur ma za tara kaji ka gani mi kake gani nawa Annabi Ibrahim ka gane ba shawara din nashi bane yake tambaya ka gane ko jarraba menene din shi yake imanin shi da hankalin shi ka san kai a matsayinka na uba yana da kyau ka dinga jarraba imanin danka da hankalin shi saboda umurni ne Allah ya mashi gashi ya ga yana yin kashi ya san menene ilbe uba dole sai ya nafasa umurnin nan saboda mulki annabawa gaskiya ne kenan nan ba tambaye shi ba yake fanzul maza ta mi kake gani a yanka ka ko ka a yanka ka a'a kawai dan ya jarraba imanin shi ya san umurni ne an gane ko kuma wannan yana nuna mana uwayenmu Allah masu gafara yana nuna mana cewa kai a matsayinka na uwa kai a matsayinki na uwa kai a matsayinka na uba abu ne mai kyau ka dinga janyo yaron ka kula shawara da shi dan ka san ina aspire shi take tafiya ba ya zama tun kai uba ba kullun daga minene kurjin musa kawai kai ba kawai order ne a gida matsala ne wallahi duk wanda ka gani aksari ana samun kangara Allah mada gafara irin wannan ubannin ke da kai amma uba ya mai da dan shi aboki kaji menene matsalar shi ka tattauna shawara da shi kai hira da shi wallahi cikin ikon Allah zaka ga cewa Allah subhanahu wataala ya kama ma wurin tarbiyyantar da yaron da aka yanda ya kamata ai wani uban sai kaga shi da hira da dan shi sai aike sai zagi sai kai kaza ka ci kaza kaza dinka wannan bane ba hikima bace ba babu tarbiyya a ciki an gane ko shi kuma ka lura a yanayin wurin nan la prepar ban ce duka ba la prepar sai kaga an rene uwayen an rene su a haka kawai kai da danka order ne shi kuma yaro hira ake da shi tattaunawa ake da shi a ji menene abinda babu ba shi shawara kake da yaro ka dinga auna hankalin shi ka san suwa ne ne abukan yaranka kullun zaka ga cewa sai an gani yaro ya lalace yana da kai lalatattu a zo a dinga hamar raba shi da abokan shi shi kuma sai ka gani wani kullun shedan duk lokacin da kake son ka raba yaro da aboki to shi yaron lokacin yake ƙara son wannan abokin sai ya ƙara shiga jikin shi to shi ne tun kai ka har fata wannan tarbiyyar taka kai ka bashi damar ya dinga hira da kai kana sani ina ne spirit din shi kana seto shi an gane ko ba zuwa ba za kai a yi ta kukan tarbiyya ta lalace ba barin mace ita kadai da tarbiyya mu fahimta ba barin mace ita kadai da tarbiyya wai kan cewa uwayenmu mata suna kokari fa suna kokari sosai saboda yanzu ka lura ka gani wurin tarbiyya yanda ka gani suna kokarin tarbiyyantar da mata akan halayyar su aksari mace yanda ka gani uwarta aksari haka take ta dora ta haka aksari haka take to amma kuma kai a matsayinka na uba kai ma an baka tarbiyya ka dinka sani zaka gani annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake hira da Fatima ka duba ka ga yanda yake hira da Fatima diyar shi ya yace mata can ya Fatima bint Muhammad salini min mali ma shiti ka ga ne hira ce yake mata yana mata nasiha ya ki Fatima diyar Muhammad ki tambaye ni daga dukiyata abin da kika ga dama fa inni la ughni anki min Allah shay'a ki sani in kake aikin kirki ba Fatima banda wadata take kan komai wurin Allah haka zalika ka duba radda da ya mata yana shirin mutuwa mun gan shi ko taimi ta hoshe da kuka ya ƙara mata radda ɗayan kunnata tai dariya tana mulmushi Aisha take tambaya me ya hada miki tace ban hadin sirrin Rasulullah sai bayan ya rasu ko an gane ta fadi kaga kenan tarbiya ka dinga hira da danka ka san ina idan shi take yanzu kai a matsayinka na uba da yaro yayi magana ka san menene afkar din shi ba ma wai uba ba hatta da yayu mu ma yayu muna da wani afkar ba ruwan mu kane in nayi magana da shi rena ni zai a'a ba wannan bane responsibility ce kai ma kanka responsibility ce order da zaka bashi na matsayinka na wanshi yayi karhi a ce wanshi ne kuma kai ke abokantaka shi an gane ko saboda sono abokinka zai baka order abinda baka so sai kai shi haka ne ko to kai kuma kana kane misali ya zama abokinka ka bashi kana da puissance bi akan shi ga ta girma ga ta abotaka kaga puissance bi sai ka gani cikin iko Allah tarbiya tana ta hiya yanda ya kamata Allah mana gafara Allah kama mana kaga annabi Ibrahim sai ya ce mai me fanzur ma za tara kale ba ka gani menene kake gani kai tunani amma wai ba yana nihin ba kai tunani a in kace baka so bayi a ba wannan bace umurnin Allah kawai nafaza shi ake an gane ko wato bai yi kamaci ga mumuni maza ba da mumunai mata idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihi kaga mu ma ai bayanin da aka mana mu ke na al'umma annabi bai yi kamaci gare mu ba idan Allah da manzo suka yi zartar da wani al'amari mu ce muna da zabi akan al'amari to Allah ya zartar da al'amari kawai haka ne yin shi za a yi za a yi an gane ko shine yace ya abati qala ya abati fa'al ba tu'mar ستجدني إن شاء الله min as-sabirin yace ya babana if'al ma tu'mar kai ka zartar da abin da aka umurce ka ya baba ba shawara ba in menene kawai zartar ka zartar da abin da aka umurce ka shi yaro ne ya tashi da mi da tauhidi da ikhlasi ya san Allah tun yana yaro shine ai malamai suke cewa duk yaron da ka same tsoron Allah yana yaro ya sha insha Allah ba komai ba yake kada shi zice yaro abin da ta rike an gane ko shi ba komai ba yake kada shi kamar wani shi ma karin magana na larabci suka ce man shaba ala shay'in shabba alayhi ko duk wanda ya sarmantaka ya tashi akan wani tada wani halayya wani al'ada akan wani abu to shabba alaihi zai tsuha akan wannan abu kai ka tashi kawai menene dan yoyo ne eh kada yaron ka dan yoyo ne dan kaza ne wallahi ko ka tsuho sai ka yoyo sai ka ji ana ji wani tsohon alkonkonta duba in kaga dan banzan tsoho to dan banzan saurayi akai an gane ko in kaga tsoho mai mutunci an yi saurayi mai mutunci wannan haka ne to yaro in ya tashi da wannan tauhidi da tsoron Allah a zuciya ba ko in kake kada shi annabi isma'il yace ya abati if'al ma tu'mar sai yace satajidni insha Allah min as-sabirin yace in Allah ya da zaka same ni daga cikin masu hakuri ana akwai wata hikima da malamai suka bada wato in kana addu'a ko kana bayani ka dinga roƙon Allah ka sa ni cikin masu kaza saboda kanka ce Allah ka sa ni mai in zama mai hakuri mai jajircewa mai kaza a Allah ka sa ni daga cikin masu kaza an gane ko ko kace muna kyauta tsatan muna cikin masu kaza in Allah ya yarda mu kasance cikin masu kaza kanka ce a shine ai ka gani suka ce nan da yace satajidni insha Allah min as-sabirin sai Allah ya bashi dama ya kasance cikin mi masu hakura amma annabi Musa sai yace mi sai yace satajidni insha Allah sabiran wala asi laka amra da sigar mubalagha sabiran mai matukar hakuri bai ce ba cikin masu hakuri kuma shi sai ya kasa yin hakuri cikin hikimar Allah subhanahu wataala falamma aslama wa tallahu jabil wala daidahu anya ibrahim al sadaqta ru'ya inna kazalika najzil muhsini innahu min ibadina al mu'minin wa fadainahu bizbihin azim kaga sai da ibrahim ya daidaita dan shi ya daidaita daga cikin ruwaya dan yake cewa baba karihi mani ido kakka kalle ni tausayiya kama kaka kasa rafa zal amran Allah yake cewa baba ka wasa hukanka sosai dan ta yi mazan dokan mani raina ka duba haka ga yaro karami suka yi haka sai da aka zo kawai wala dainahu anya ibrahim Allah subhanahu wataala yace muka kira shi cewa ya ibrahim qad saddaqta ruya hakikan ka gaskata wa ka gaskatar da mulkin da kai wa fadainahu bizbihin azim muka fanshe shi wato da abin yanka mai girma an gane ko wannan kenan shine ya kwatanta ma wato wanda fadahu Allah bizbihin azim sai Allah ya fanshe shi da abin yanka mai girma wannan shine tarihin wato wa annabi da baban shi kote perde shi an gane ko wannan kenan yanzu sura kote merde shi sai yace ma wa ummuhu ma'ifiyar shi kuma wace ce aminatu bintu wahb ita ce amina biyal wahab bin abdumanaf dan abdumanaf bin zuhra dan zuhrata bin kilab dan kilab bin murrata dan murrata bin ka'ab dan ka'ab bin lu'ayn dan lu'ayn bin khalid bin fihr dan ghalib dan fihr an gane ko wannan kaga annabi sallallahu alaihi wasallam da mamashi da baban shi sun ga me ina a cikin kakannu da ka zo nan wurin yace ma shi annabi sallallahu alaihi wasallam da aka zo sai yace ma bin abdumanaf bin qusay bin kilab shi kuma nan wurin mamashi sai yace ma bin abdumanaf bin zuhra bin kilab kenan daga ina suka hade daga kilab kaka annabi sallallahu alaihi wasallam na biyar sai suka zama to menene fami ne da mamashi da baban shi na wurin kakan shi na biyar to shi wannan shi ga kotan mamashi kenan sai aka tsaya daga tsayar kenan daga nan shi ma ya tashi mun fahimta ko sai ya ce ma wa abuha yawma izin huwa sayyidu bani zuhra nasban wa sharfan wannan bin zuhra da ya ce ma bin abdumanaf bin zuhra baban Amina kenan wane ne Wahab ko Aminatu bint Wahab shine wato sayyid shugaba na Bani Zuhra famin nan ta a ce ma wannan baruwa da baruwa da fami baruwa silsilan nan shine shugaban su kuma shine sharfan ya yi su daraja a ciki ya yi su girma an gane ko wa nasaban kuma ya yi su dangantaka an gane ko mu ne yanzu zaka ga cewa ban mu da irin wannan abin na ansabo sanin dangantaka su famiwa da karamar fami ce famiwa da karamar wannan ce amma zaka samu cikin larabawa suna da shi sosai ko dan daga cikin nan a kabilin Niger ba akwai su wasu nan suna da shi sosai sai ka ji an ce a suwa da ne wannan kanana ne sai wannan azza ne bayu ne wannan basu ciki akwai shi har yanzu kuma za su zauna yanzu da yake an huce abubuwan za su zauna tare da su amma kowa ya san matsayin shi an gane ko na'am ba bautar ba kamar su san dai kananan su ne yaran su ne a fil azal kuma har yanzu suna nan dai a yaran su kun dai ba za aqaliyyar ke da kwaita aqaliyyar za su yi zama da su amma hada da aure bai cika shiga sosai da su ba haka saboda kawai bayin mu ne a da kina aqaliyyar akwai ta hayyar su har aure bai cika shiga cikin su ba to wannan abin an yi samun shi cikin larabawa kace ni zan ba famiwa ne wannan wannan karamar fami din ai misali da aka zo bayan rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan Abu Bakar mubaya'a Abu Sufyan sai da yazo ya isko Ali yace mai yaushe zakka bari kana sarkin annabi an gane ko kana kuma cikin fami mai daraja ta Qurayshawa kabar Abu Bakar da yake cikin fami ta kasa da remu ya doke khilafa ka duba ha akan ya musulunta Abu Sufyan Ali Hassan yace wai kai yanzu wannan hamiyyar ta jahiliya bata sake ka ba to larabawa suna da wannan ansab din sosai na kullawa da wannan to ya kasance shi wannan wato Zuhra yana daga cikin wato sharfan fami wanda suke suna da girma a cikin Qurayshawa a lokacin ma sai mala ya cima wa qad tazawwaja biha Abdullah wa hiya yawm izn afdal imra'atin fi Quraysh nasban wa mawdi'an lokacin da Abdullah sai ya aure Amina kuma ita Amina a lokacin da Abdullah ya aure ta wai ba a wannan ba ba a famun ba a Qurayshawa gaba daya dama ai mun ga Qurayshawa sune gaba ko sune gaba a Makka to a Qurayshawan gaba daya kina a duniyar nan ta Larabawa ta lokacin ita ce mace wadda ta yi kowa na saba kuma da wato matsayi da yawwa ne ce ita ce ka san a ce yawwa ne ce daraja ta matsayi da warzo ita ce dai a mata a lokacin ita ce top mun gane a lokacin ita ce top a mata karshe wurin daraja a cikin Qurayshawa gaba daya an gane ko shi kuma da Abdullah ai mun ga darajar shi tun cikin darussa na baya wanda har zuwa aka yi na ƙuri'a na wurin yanka shi wa ce yaro mai ladabi kaza wanda kowa yake san shi kenan an san su dai wani mariya shi ne aka yi auren menene auren izza ne aka yi wanda dai kowa na ƙarshe ne wanda ake ji da shi ne an gane ko ƙwarya tafi ƙwarya ne aka yi ƙwarya tafi ƙwarya menene in ta bura gaya za ta yi akwai da wannan karin magana ƙwarya tafi ƙwarya ne aka yi wurin daraja da nasaba da komi an gane ko sai ya ce ma wa rasulullah nan sai ma fa shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam khairu ahli al-ard nasaban ala al-itla shi ya fudu wani na duniya ahli al-ard gaba dai min awwaliha ila akhiriha an gane ko min awwaliha ila akhiriha ya yi kowa daraja nasaban ala al-itla kai ce san succession kai tsaye aje gaba dai kawai falinasbihi mi na'am falinasbihi min sharafin a'ala zirwa yace wato dangantaka shi tana da girma sharaf a'ala zirwa can tsururuwar sama take wato dangantaka shi wa ada'uhu kanu yashhaduna lahu bizalik hal lokacin an bashi annabta mun gane ko makiyan shi sai shaida cewa yayi kowa nasaba akan wannan misali sai baka yace wa shahada lahu abu sufyan abu sufyan lokacin da yaje mi bayna yadai malikin rum Herkal lokacin da yaje menene wato wurin Malikul Rum ya tambaye shi ai ya faɗa mashi ya ce kai fa ka nasbu ya ce yana da nasba mai girma daga cikin mu to har makiyin shi yana haɗin cewa mun yarda wato dan dangi ne wato wanda ake ji da shi ba famin azza bane ba manyan fami ne su na'am gane ko fa ashraful qawm qawmuhu sai mala ya ce ma fiyayyen wato mutane jama'a jama'a shi ce wa ashraful qaba'il qabilatuhu fiyayyan qabila qabilar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce fa an wasala bin asqal bin asqa daga wasala da asqa radiyallahu anhu qala yake cewa qala yace sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna allaha astafa kinana min waladi isma'il daga cikin jikoki da diya na annabi isma'il sai Allah subhanahu wataala ya zabi kinana in ji rasulullah yace wastafa quraishan min kinana sai kuma daga cikin diyan quraish diyan kinana Allah subhanahu wataala sai ya zabi quraishawa an ga da ko sai ya zabi quraish ya zabi quraish kenan kabilar quraishawa suka biyo ta nan urub na'am yace wastafani wastafa min quraishin bani hashim yace daga cikin mafami quraishawa sai aka zabi gidan banu hashim diyan hashim an gane ko yace wastafani min bani hashim sai yace ni kuma daga bani hashim sai Allah ya zabe ni an gane ko kenan kaga annabi sallallahu alaihi wasallam da za a zabo shi sai da Allah ya zabe aka yi tacewar duniya aka yi tacewar kabila aka yi tacewar menene yare aka yi tacewar kabila aka yi tacewar fami aka yi tacewar gida Allahu a'lamu haythu ja'ala risalata Allah shi kadai ya san inda yake aje wato manzancin shi anan sai malai ya kawo ma min hikmati hazal istifa wato daga cikin hikima da Allah subhanahu wataala ya yi zaben nan sai da aka zabi wane tun daga aura aka yi zaben auren ketare ne an gane tun daga auren ma'aikan shi aka yi auren ketare ne sai manya manya na daga cikin wanda ake ji da su yace ma mala yace na harko itadatul arabu Allah yasma illa min zil ansabil aliya fihi larabawa suna da wani sako ba a ma sauraron ka in dai dan karamar kabila ce sai kana da wani nasaba kana dangantaka mai girma ba san ko mun gane ba ai ba ma larabawa ba kare ku ina ji hatta da ko ina yanzu haka ne in baka cikin suwa da suwa ne in kai magana ta za a kai wannan rabu da shi akwai wani baiti yace ma innal ghaniya idza takallama ان الفقير اذا تكلم صادقا قالوا كذبت وابطل ما قال اما الغني اذا تكلم كاذبا قالوا صدقت وما نفع ما قال ليكو suka ce shi menene shi talaka misali talaka bawa Allah asha sa gubara ko yazo yayi ƙarya yayi gaskiya sai ake dan Allah ya dabe mu da suluki kai dan Allah jane kawo ƙarya ce sai wa rufa kike ce kana bon ƙarya ƙarya ce kawai ƙarya ce bakka da durwa ka zo kai bayani cikin jama'a sai ma yake ce ma amma mai kuɗi in ya zama ga ƙarya sai a ce ka wa alaji gaskiya ne wannan ai alaji ku ba a san ku ba da ƙarya da alaji wannan gaskiya ne ya ce ma shekarar da muka je Dubai kaza kaza haka take alaji wata magana in mai kuɗi ya tabka ma ita kai ba ka san dai an rena ma hankali amma to kuma dan ka kato shi da abin da kake sa Allah wa gafara wani magana da amma kai dai da ka ji dai ka san dai kawai an dan rena ma waye to hata da cikin mu zaka gani cewa in kai ba kowa bane ba arazilul qawm zaka ga cewa ba kowace magana ka ba take da muhimmanci an aka zo ana ba da shawara baka ji ba aka ce me ake ce mishi wai dan bai da komi akai auren kanwashi ba a faɗa mashi ba ya tada da rikici aka ce yo kai da ko ka so bi saka bada astaghfirullah Allah wala gafara Allah raba mu da talauci na'am yace kenan ka ga su fa su sauraron ka in ma ba wannan bane kenan yanzu da aka turo annabi daga cikin wata karamar kabila ya kuke gani ba wanda zai saurare shi bare yayi ibada da shi to aka an turo shi daga babban kabila ka duba kaga yanda rasulullahi ya sha wahala to da na karamar kabila ne ai da an daddaure shi an bashi kashi ka duba kaga sa Abdullahi bin Mas'ud lokacin da kashin da suka sha ka duba kaga su Bilal dan dai suna bayu kashin da aka ba su an gane ko mallan yace ba min hikmatillahi ta'ala an ikhtara nabiyahu min baitin kana afdal nasban wa a'la sharfan kenan daga cikin hikima Allah subhanahu wa ta'ala dan ya san jama'a sai ya zaba annabin shi daga gidan da yayi kowane daraja kuma yayi kowane sharaf kenan hatta la yakuna li ada'i al-islam sirahun fi aidihim yasudduna bihi an sabilillah dan kan makiya addini su samu cewa abun suka shi a ce a da mu ku da annabin naku kaza ma ne karamar kabila aka turo annabi na ku a ce annabi na ku bawa ma ne ya za a yi kaga ai akwai wannan shi yasa zaka ga cewa wato daga cikin fiqhul malikiyya in suka ka shurutul imama mun gane ko shurutul limanci nami na ratibi a ce limami na ratibi na khamsu salawat suna hudda wasu daga cikin mutane kaga suka ce duk wanda yake da tauyewa halitta makruhi ne a sa shi sallah in dai da lafiya bawa a ce bawai tauyewa halitta tashi tana da matsala a saboda gudun wato makiya addini su ce ku diba wani limamin nasu kaza ne ku ji hannun nashi a kaza ku ji kawar tashi a kaza misali ku ji bai da ma kunne daya ku ji wasu kuraje a cikin shi kazuwa ma gare shi limamin nasu kaga irin wannan suka ce a kiyaye shi wai ba sallar shi ko dai ba a yana jin sallah amma ka aje shiratibi an gane ko dan ka a soki addini ai shi addinin ake ma ba kai din ba an gane ko shi duriyar da kake gani wato in an zo za a kaskanta addini dole ka tashi ka yi protege addini ka kare shi da girman shi da darajar shi amma kai dan an taba ka kai kuma hutar roro ya rabu da kowa kowa ya taba ka kai ba komai bane ba an gane ko amma ka a taba addinin ka kaga daga ciki sai suka ce mi daga ciki ka asa mi dan zina shege ka asa shi mi limami ratibi wanda an san dan zina ne ai kuma kaga sai wani sai ya ce to shi ina lahe shi shi da ba shi yayi zina ba a kawai dan ka a soki addini kuma ai zaka iya samu yawa daga cikin wato a ce dan zina ne amma ya zama babban hamshakin malami taqi mai tsoron Allah Allah subhanahu wataala ya ce yukhrijul hayya minal mayit wa yukhrijul mayita minal hayy wasu malamai sun fassara zai huddo rayayye daga matacce matacce daga rayayye a huddo dana kirki daga gidan kangararrun mutane ko kuma a hujjo kangararre daga gidan wato mutanen kirki an gane ko kaga shi ma suka ce ka a sa shi jin sallah an gane ko daga ciki ba a sami fede dan Daudu shi karahiya shi ma ta hikali da yawa ba a sa shi jin sallah sai ya yi da sallah ya muku tabi ya ce a he kaga akwai matsala sa sake Na'am to zaka gani a cikin nan Ishmawi sun kawo shurutun da ko shurutul imama Allah mana gafara a ka sake ta wata shiga bace ne kire yace ma dan kan wato makiya addini su samu makami akan addini a soki addini in an soki addini an soke mu gaba daya mun fahimta an soki addini an soke mu gaba daya in kuma aka soke ka kai ɗaya aka soka an bata mu wata shahiran mu an bata mu abinda muke alfahari da shi an bata mu mutuncin mu gaba ɗaya in kuma kai aka soka kai kaɗai aka soka kenan dan an soke ka lato bali amma kanka ba a soke addini duk wani abinda zaka yi ka kare addini wato sai ka yi shi an gane ko na'am sai malam kuma yace ma bacci haka wala ya yatawahham mutawahhimun anna risalata innama hiya wasilatun li taghyiri wa da'ihi al-ijtiba'i dan ka kuma in ma maki addini ba sai ba kai kuma sai a samu wani yace to wani ne fa dan hoye yahudo ba kai shi daraja ne yace Allah ya yako shi gane ko ana ganin shi kaskantacce kenan in yace annabi ne yanzu daraja shi ta yi ta karu a to da manta darajar shi kenan yanzu wani arazil kaum yazo yace ma shi kaza ne kaga darajar shi ta karu ai shine yanzu duniyar da ake ciki sai ka samu wani asha'a sa ga bar misali gashi nan kawai yace ma yayi mulki annabi ya ce mai yayi kaza 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 sai kaga darajar ta karu ka gani kuma mutane Allah mana gafara wanda basu san me suke ba sun biye mashi an gane ko kawai duk wanda yace ma ya ga annabi ya ce yayi kaza kaza bincika kaza kazan nan da yace wata sabuwar abu ne ya fito to ƙarya yake duk wanda yace ma annabi ya ce yayi kaza kaza ya ce ya bada kaza ya ce ya hada kaza ya ce annabi kenan ya koye wani abu bai hade shi ba sai ya zai turo shi annabin annabi an gane ko ma'aikin annabi shi annabi Allah ya yako shi kuma ya nuna annabi ya yako shi man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maqaduhu minan nar annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya mani ƙarya da gangam annabi cewa ai kalalabu wurinka a cikin wuta wai ba wai a ce ba dan wuta ne a nemi wurinka garanti ne babu tantaba garanti ko ta zaka amma yanzu wai dan san duniya dan dai mun wani abu mutum ya ce ba ya ga annabi ya ce ya bada magani ya ce ya bada wane ne a ina kuka yi da rasulullah a ina kuka yi da shi annabi ya isar da komai yawmu arfa ya ce allahumma fashad ala hal ballagtu wai na isar da sako na suka ce ballagta ya rasulullah suka yi aki da kansu suka tabbatar da kansu cewa annabi ya isar da abin da aka mai ya ce allahumma fashad allah ka shaida Allahumma fashhad Allah ka sheda kai kuma yanzu ka zo ka ce annabi ya turo ka ya ce maka kai kaza kai kaza kai kaza kai ma aikin annabi kuma wai hadda wai wanda zasu biye mishi wai ka san wani bi wanda zasu biye maka ma su sune ma wanda ne masu matsalai sune ma masu matsalai yodan mi zaka biye ma mutun kawai ka bi taqlidul a'ma kawai gashi nan kawai ya hudo maka shi suna haka shi wa muhulkin annabi kullum muna haɗi kowa zai iya muhulkin annabi sadeban da ƙarhin degran ka na imani da ƙarhin degran ka na soyayya annabi da kuma muwafaqa ta ubangiji sai Allah ya nuna maka annabi a muhulki saboda annabi yace ma marra ani faqad ra'ani fa inna shaytan la yatamassaru bi yauka ba qala sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya ganni a muhulki ni ya gani saboda shaytan bai iya daukan mi kamata ya zo maka ba she annabi ne ce shedan bai zo maka ba a bai dukan kamata injin rasulullah ya zo maka dan shedan ya ga da mai dauki kamar wani balarabi misali can kawai ya zo ya ce ma shi ne annabi eh wannan ya iya amma ya dauki kamar rasulullah sallallahu alaihi wasallam bai iya kuma shi yasa dole kai a matsayin ka na musulmi ka sanya ne kamar annabi duk wanda ya ce ma na ga rasulullah sai ka ce zano da ya ce ma ba dogo ba gaje dai ba eh sifa da ci gaba ai in ban mace ba mun yi shama'ilu sifa da muka bada ta kai 20 ko ko makamancin haka an hadi sifofin rasulullah masu yawa kenan ya kamata a mumini an gane ko a ce kana da sifofin rasulullah sallallahu alaihi wasallam khalqiyan wa khulqiyan yanda kai ma menene ka san shi yanda yahuda ya arifu da ku kamar ya arifu da abna ahum sun san rasulullah kamar yanda suka san biyansu kenan kuma kai ba yahude yi ka sana annabin ka kaga kana cikin matsala ta kirki ka san rasulullah yanda yake tak wanda in ka ganshi a mahalki kawai shi ka gani in mutun yace ma ya ganshi shi ya gani kai hatta bari ma sanin sifofin rasulullah yana daga cikin abubuwan da zasu ma sa a daka ka ganshi a mahalki an gane ko saboda ka san shi tipi kamar kuma zaka ji soyayya shi ta karu a ranka soyayya ta gaskiya ba soyayya ta shasharatu da shirme ba an gane ko saboda soyayya gaskiya ita ce mi ta'atuhu fi ma amara wajtanabu ma naha anhu wa sajar an gane ko kai wata sidiku ma akhbara an gane ko ka gaskata abin da ya hadi kai mi biyayya akan abin da ya umurni ka kushi abin da ya yi ya yi tsawa a gare shi ya hana wannan shine soyayya annabi sallallahu alaihi wasallam ba burabura da sauran abubuwa ba saboda rasulullah bai sa aka mashi su ba muna fahimta ko soyayya ta gaskiya kenan a haka ne zaka san wane ne rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ne zaka yi kaso shi amma in ka bari durum durum haka wallahi kowa sai ya rena ka wani asha a gabar wani tsohon mahaukaci zai tashi ce cima ya ga annabi ka yarda kuma yazo ka ce ya ce shi malam mai ruwan ifa Allah ba ko wani malam mai ruwan ifa Allah wanda aka kama wai shi ya baka ruwa duk cutar da kake sai ka warke ruwan shi a tano lokacin da aka kama shi ashe wane ne tramol ne da menene da meye yake babballawa yana zubawa an gane a cikin ruwa kawai kayan dai yoyo dai ka gane yanda da ka sha ka ji ka zau 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 ka fara zara ido ka meje kuma da ka zo ku haɗi yanda wasu daga cikin masu sai da kashin gidan gona suke aka ce ko wasu daga cikin masu sai da kashin gona tunda yanzu in ka je sayin kashin gona sai ka ga su suna bi burbure suna kiyo normal sai ka zo da ka zo gida bakar masu su fara barci suka ce eya ne ake shiga musu a ruwa da an shiga musu eya ne a ruwa da sun sha fawa kawai to shi ma malam mai ruwan iko Allah eya ne ya dinga shiga musu Allah mana gafara kenan dan kawai wani ya ce a wannan so yake canza rayuwar shi a hasa ganin shi karamin mutum a gan shi babban mutum malam ya ce daga cikin hikima sai yace ma anna ikhtiyarullah ta'ala li nabiyyi muhammad min al-arab cewa zaɓin Allah sallallahu Allah subhanahu wa ta'ala da ya zaba annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin larabawa ai kaga kabilun duniya yawa gare su amma sai Allah ya zabi mi larabawa dan yahuduwa annabi muhammad a'zamu khalqillah wa afdalu khalqillah fiyayyan halittun Allah wato kuma mafi daraja da girma daga cikin halittun Allah sai Allah ya kalli kabiloli gaba daya ai mun ga kabiloli lasiya ba yahudawa da nasarawa su tu yahuda sun yi tajira a ce annabi cikin sai hudu da sun kara iskanci haka suke cewa idza jaa al-muntazir sanaqtulukum qatlatan eh ga wannan dai annabin da ake jira yazo zan mu kashe ku kisa da kirki suke ce ma larabawa lokacin ko su ce ma wasu mutane in suna da kici an gane ko to kaga sai ya zabi larabawa a cikin kabiloli gaba daya shine mala yace abinda zaka gane anan dalala hubbillah ta'ala lahu nuni ne kan cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana mi yana san larabawa an gane ko wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar Allah subhanahu wa ta'ala ubangijinka shike halitta abinda yake dama kuma shike zaman abinda yake dama baka tambayi Allah dan mi ba baka ce Allah bi yasa ba baka ce mi yasa ba kaza ba kai awa kawai Allah sami'ina wa ata'ana mun so abinda kake so mun bi abinda kake so an gane ko Allah shi ya san hikimar da yasa yayi kaza an gane ko hikimar da yasa bai yi kaza ba bamu isa ba ko baka isa ba kai ma Allah mu'ataba kan abinda yayi kamar shiraro ka mi yasa ba ai kaza ba an gane ko wannan nuni ne akan Allah subhanahu wa ta'ala yana san larabawa a cikin mi kabiloli gaba daya saboda a cikin su ya zaba yahudo wanda kuma ya hisu gaba daya an gane ko zaman Allah ya gada mai yahudo shi ina ko anan da magarbin ya gada ma amma sai yahudo shi a can zaben shi ne ya khuluqu ma yasha wa yaqtar yace ma wa hadha yaqtadi min almuslim an yuhibbahum min haythu jins la min haythu alafrad wannan koyi ne yake nuna ma cewa kai a matsayinka na musulmi ka so larabawa a matsayin jinsin larabawa ba a matsayin wannan balarabi bane zaka so shi a kana son jinsin larabawa mun fahimta kalkansa yanzu ka gani misali yana daga cikin abin da ake sanya mu ideology larabawa mutanen banza ne racism gare su wane ne duk sai a saka tsanin larabawa shi kuma ba san tsananta na larabawa ba matsala ne jinsin na larabawa ka sane shi matsala ne saboda Allah yana san shi kai abinda Allah yake so kai baka san shi an gane ko kuma an yi magana ka ce kai masoyin Allah ne an gane ko ai masoyin masoyinka ne dole ka so wanda masoyinka yake so in soyayya gaskiya ce kenan dole mu so larabawa iya soyayya ta kirki mu so larabawa soyayya ta kirki kalma a zo a dinga tunanin cewa wancan kaza wancan ka a kawai jinsin larabawa muna san su Allah yana san su muna san su shine yace ma a ba min haisul afrad ba ba kowane ba wai kowane balarabe ba jinsin ake so ba mutum balarabe ba gashi in kuma da wani mutum gashi balaraban ne kuma musulmi mumini ta kiyi kaga soyayya ta lullunku dole mu so su sosai yace ma li anna yace ma fa fi afradihim muslim wa ghayr muslim a cikin larabawa ai akwai musulmi akwai wanda ba musulmi ba an gane ko to ai baka so wanda ba musulmi ba amma kana san jinsin larabawa amma shi wannan wanda ba musulmi ba ka so shi ba la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa duna man hada Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum kenan kaga wannan wanda ba musulmi ba baka so shi ba amma kuma baka tsine ma jinsin larabawa ba saboda Allah yana san jinsin kaga ai mu akwai cikin mu wanda suke tsine ma larabawa ko daga cikin mu akwai masu zagin larabawa duk wannan kuskure ne bai kamata ba saboda Allah ya zabe su wa mustaqimun wa munharifin yace ma daga cikin su akwai wanda yake kan siratul mustaqim daidai sai ce akwai munharif wanda ya karkace dan bid'a na karshe wa salihun wa talih yace akwai mutumin kirki kuma akwai na banza yace fayukruhu a'maluhum al-makruha fihim la jinsihim al-arab abinda zaka kyamata wato ayyukan nasu da suke yi an gane ko wanda suke makruha kakka kuskura ka ce kai yau ka tsamaci larabawa mun fahimta ko kenan wannan kyamatan larabawa yana iya jama ka shiga wata magana daban Allah subhanahu wataala ya kiyaye mu kenan nan wurin sai malamin darasin wannan sai ya kare sai malamin yake ce maka as'ila lil muraja muraja wancan sata an yi su an tabbatar a rike wane ne ya kawo wannan bar mu dawo muraja wane ne ya kawo bautan kuma kai a cikin mi a cikin jaziratul arab eh wata kabila amma za akhbara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akan shi anhu a ya gashi cikin wata jarabe eh an yi muraja to wannan as'ila na gaba na muraja malam yace ma as'ila lil muraja اذكر نسب النبي صلى الله عليه وسلم الى جده الرابع او انه يا باكا كسا الى جده الاخير قوا يا حرج حكا كان شدا وانا ها عدنان ها اسماعيل وابراهيم الذي يتهي نسبه الى سيدنا اسماعيل بن ابراهيم خليل الله ان غاني كو ابو نا غبا يتي اذكر حديث النبي الشريف عن شريف نسبه ان الله اصطفاه نعم كهر نتي حديث Sufyan ya sa ja'iza ka har da ce hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya kawo wato darajar nasabashi ma hiya hikmatullahi fi istifa'a fi istifa'a biye hikima Allah a cikin zaɓa zaɓan nan da Allah subhanahu wata'ala yi yau ba ma ja darasin ba sosai tunda mun kawo kan gaba ganin cewa lokaci yayi kinan Allah ya nuna mana satin sama muna cikin masu rai da lahiya da ikon karatun sai mu tashi mi amul fil wa maulidihi wa rida'uhu fi bani sa'd tarihin amul fil shekarar kiwa an gane ko da ni wato aiwa annabi sallallahu alaihi wasallam da renan shi a cikin mi banu sa'd zan mu ga insha Allah Allah ya nuna mana ya ni akai menene ma yasa aka turo giwai saboda menene kuma ya ne aka yi aka hallaka su an gane ko fata abinda muka yi daidai Allah subhanahu wataala ya bamu ladan shi kuskure kuma da muka yi karamcin ilimi ne Allah subhanahu wataala ya ilmantar da mu ya share shi daga kirazan mu ya mana gafara shi Allahumma yassir lana al-umura kullaha wa la taj'alna min al-qanitin ربنا قد هوائجنا وهوائج كل من أوصينا بالدعاء ومن أوصيناه بالدعاء ومن نحب فيك ومن يحبنا فيك يا أرحم الراحمين ربنا وقد هوائج كل من له حق أن ندعو له يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا وارحمنا بعدهم واحشرنا معهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في جناتك جنات النعيم على سرر متقابلين برحمتك يا واحد القهار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين اللهم إنا نسألك كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر نستعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته